exclusionary from KDSRecords.com.
I'm with your widow. I'm with your widow. It's Junior Levitin. Dope and soda. Nigga, switch is on, put the color. May not pill up, pill up. Chicken house, I made so cheese on, but she the la the la. How to share that? How cold he was so low, put us a can saba. Martin, the sinners of my tire, bass, a jabba gaba. Was singing Kapadi, I do a sicky Allah, Shikara, Babu Gera, Bada Lili, Wakay, Siki, Taharara. Think I wish I say Kagasina, Tatura, Baki, Babu Damaka, Yuma Gana, say Sujama Kataki. Think I name my binchi, Susaka, Paka Padi, Unra, you are Bata, Mike, yo, Hakanyana. Musa daddy wannan zai wuce sai ya ce maka malam barka amma cikin zuciyar sa cewa yake ka ci kanka bai da abun fadi matukar babu abun gulma kullu yomi zigi suke wai in an maka karama wasu makwabta don gulma kullun wai sai sun leko in ka ci gaba kuka suke suna ta susa sango kai ko ka taba cuta na ma to ni na ya fe ma ko da kana shirin cuta na ni kan na ya fe ma ko ka samun kafa dan in fadi ma to na ya fe ma ko ka juma kana gulma na ni cikin zamani mai wuya wasu lokuta sai na ji kamar na gudu na buya wani farautan ka yake ta yi domin ya kashe so yake ya sama maganin bera ka cika ware wani bai ci ba bai sha ba an mai shari wai shi maye wasu kam an bubbuge su har an kona su a raye wani ba dama ku yi harka wai sai ya zazzaga ka wasu tsantsan rashin imani sun ci bai ko da zakka ya kake kamar baka gani baka taka ni kamar baka sani ba na ma aiki ka gibiya na kuma so kake ka sani a rana amma ni na yafe ma kuma bana taba rena ma so nake ga komo gun Allah dan ni kan an wuce wurin ko ka taba cuta na ma to ni na yafe ma ko da kana shirin cuta na ni kan na yafe ma ko ka samun kafa dan in fadi ma to na yafe ma ko ka juma kana gulma na ni kan na yafe ma kai an wuce wurin 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 taba cutar da kai ko na taba rena ma roko nike amin gafara duk wanda ya taba cutar da ni na yafe mai Allah ya bar mu tare nagode
ko ka taba cuta na ma to ni na yafe ma ko da kana shirin cuta na ni kan na yafe ma ko ka samun kafa dan in fadi ma to na yafe ma ko ka juma kana gulma na ni kan na yafe ma kai an wuce
Mixin' Master by KDS.